haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida
Sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako zamu duba batun kalubalen da yan jarida ke fuskanta a jamhuriyar Niger inda a cikin makonnin da ya gabata ne wata sabuwar dambarwa ta kunno kai bayan da aka kulle wata yar jarida wato Samira Sabo a gidan yari saboda ɗan shugaban kasar ta Niger wato Mamman Sani Isu Muhammadu mai rike da mukamin mataimakin daraktan fadar shugaban kasa ya ce ta masa kazafi wakilin murya Amurka dake jamhuriyar Niger ya hada mana rahoto na musamman akan faruwar lamarin
Yar jarida Samira Sabo wace yake shugabancin kungiyar masu fafutuka ta hanyar blog ta rubuta a shafinta na Facebook cewa dan shugaban kasar Niger Mamman Sani Isu Muhammadu mai mukamin mataimakin daraktan fadar shugaban kasa na da alakar kudda kudda daya daga cikin yan kasuwar da ake zargi da hannu a handamar dubban miliyan sefa a ma'aikatar tsaro kuma a cewarta da daurin gindinsa ne wannan dan kasuwa ke samun kwangilar siyan makamai abinda ke nufin dukkan hukuncin da zai hau kansa na iya ritsawa da Mamman Sani Isu Muhammadu mafari kenan ya shigar da kara domin a cewar sa kazafi yar jaridar ta yi masa isarta mashara'anta ke da wuya alkali ya aika ta gidan yari matakin da ya janyo cece kuce a tsakanin jama'a Malam Musa Changari shine shugaban kungiyar hula ta Alternative Espace Citoyen
kenan da yake dan shugaban kasa ne ba ma sai a ba aka yi abinda aka saba yi mun da wadun su ne suka shigar da wannan karan kenan yana nuna an yi ne saboda wanda ya shigar da kara shi ana ganin yayi watakila sauran mutane lalle shi dan shugaban kasa yana da yancin ya shigar da kara amma yanda aka kula da karar shi ba haka ba ake ma sauran mutane kowa zai iya cewa an yi ne saboda shi yana dan shugaban kasa
wani mai kare manufofin gwamnatin Niger Abdulmuni Gusman da na tuntuba ya ce babu hannun mahukunta a wannan al'amari illa kawai magana ce ta tsakanin yan kasa biyu
ba wani abu ne wanda adda alaka da gwamnati ya kama ba gwamnati kama ba shi wanda abun ya shafa ya kira ta ne ya ce to tunda ta ce tana da fujoji ta kai su wajen shari'a su kuma shari'a inda duk anka kai kara wajen su dole ne za su ce to ka hiddo fujojin ka kubutar da kanka yanzu bisa abin da muke anan na ake ana jiran ta ne ta ba da fujojin na wanda ke nuna shi Mamman Sani Muhammad Yusufu yana da hannu da cikin wannan aikin da aka aikata
to sai dai jami'in fafutuka Musa Changari na kallon matakin kulle Samira Sabo a matsayin wani yunkurin rufe bakin masu matsawa hukumomi lamba akan maganar hukunta mutanen da suka yi rubda ciki akan kudaden ma'aikatar tsaro
binciken da an kai a minista mai kula da harkar tsaro an yi tabargaza an yi wasosu akwai mutanen da suka saci kudade da dama akwai mutanen da suka rasa rayukansu sabili da duk wannan an yi wannan banna amma duk waɗannan mutane a halin yanzu babu wanda aka kama an kai aburin shari'a ana nema ijara a kansu to sai aka ɗauki wannan abin da ita ta rubuta kamar yahi duk wani abu muhimmanci kamar ana ganin ita ce take barazana al'umma ba waɗanda suke sace-sace ba kowa zai duba ya gani a ce to kenan ba a so a taba mutanen da suka yi banna amma wanda za su yi magana bisan bannan nan komai abin da za su hadi su ne za a bi a kama a rihe musu baki.
A wata rubutacciyar sanarwa da aka rarrabawa ƴan jarida lawan da ke kare Mamman Sani Isu Muhammadu wato Metar Yakuba Bulama ya bayyana cewa ƴar jarida Samira Sabu ta yi wa mutunansa kasafi saboda haka suke neman kotu ta fiddawa dan na shugaban kasa haƙinsa. Abdul Mumuni Gusman na da irin wannan ra'ayi.
A wannan shari'a wadda ita wannan za ta fuskanta ko wace rana ta Allah zaka same ta a justice. Ko wace rana ta Allah zaka ishe wani dan kasa ya zo ya zargi wani bisa ga abin da hada su wannan kuma al'amura ne na rayuwa na yau da gobe. Kundin shari'a na kasa da kundin tsara shari'a da na shari'a gaba ɗaya sun ba da matakai da yawa wanda ake bi. Yau in ka zarge ni justice za ta kira ni akai tsaye ta ce mini wato ga abin da ake zargin ka kuma ka wanke kanka. Ba an ce dole sai an tafi an aika wannan ma'aikata sai wannan aiki waccan sai wannan aikin.
Kulle dan jarida akan aikinsa haramun ne a jamhuriyar Nijar sakamakon dokar da shugaba Isu Muhammadu ya saka wa hannu a ranar 30 ga watan Nuwambar 2011 wato Declaration de la Table de la Montagne. Saboda haka abinda ya faru da wannan ƴar jarida na cin karo da alwashin shugaban, in ji Suleiman Umar Bura, sakataren yada labaran cibiyar ƴan jarida Maison de la Presse.
Ba a yi kuma wata biyu ko wata uku wanda Nijar ta samu cigaba a bisa kan harkokin intin jarida, kuma Nijar inci kasa ce ta intin jarida ta faɗin albarkacin baki kuma da duka abubuwan da aka rataba hannu.
Bayan zaman wakafi na tsawon mako guda, Samira Sabu ta gurfana a gaban alkali a wata kotun birnin Yamai a ranar 17 ga watan Yuni 2020. Kuma a cewar Metr Budal Efred, daya daga cikin lauyoyin da ke kare ƴar jaridar, ya gamsu da bayanan da ya ji daga gare ta a yayin wannan zama.
Thank you for the news that can say defendi say explique avec une sagesse et un sens du professionnalisme.
Yace ta kare kanta ba tare da wata fargaba ba, cikin nutsuwa da kwarewa sai bayani. Ni da kaina abin ya kayatar da ni, ba zan ba ku cikakken bayani akan abubuwan da aka faɗa ba, amma yana da kyau ku san cewa ta cike sharuɗan da za su sa a bada belinta. Kuma yanayin rashin lafiyar da take ciki a yau yasa muka shigar da takardar buƙatar a bamu belinta, domin a gaskiya tana cikin mawuyacin hali wanda hatta shi kansa wanda ya shigar da ƙararta yana da masaniya a kai. Cibiyar ƴan jarida Maison de la Presse wacce ke bin diddigin wannan al'amari ta shiga yunkurin sasanta bangarori dan ganin an warware wannan kikikaka a cikin ruwan sanyi, inji Suleiman Umar Bura.
Tunda aka tsare ta, muke yunkuri muke tashi a matsayin mu na Maison de la Presse, muna tambaye shi ya jaye wannan kara, muna kyautata zaton cewa ya jaye wannan kara tashi.
Masu fafutuka ta hanyar blog a ƙarƙashin inuwar kungiyar ABCA sun jaddada aniyar ci gaba da aiki kamar yadda aka saba, duk da cewa suna kewar shugabarsu Samira Sabu. Mamudu Jibo na daga cikin shikashikan wannan tafiya.
Wanga arrestation na Samira Sabu bai tashi hankalinmu ko guda, dama mun sani government yana so a ba mu tsoro a intimide mu mu bari aikinmu, insha Allah mu za mu tayi gaba da wanda aiki na blog insha Allah. Cikin Facebook, cikin WhatsApp.
Lawyer Metr Budal Efred ya yi kira ga ƴan jarida da dukkan masu rajin kare haƙƙin ɗan adam su zagi ne damtse domin tunkarar dokar da aka kafa wa masu amfani da kafafen sada zumunta a shekarar 2019.
Cette loi est une menace pour la liberté d'expression la loi 2019.
Yace wannan doka babbar barazana ce ga ƴancin faɗin albarkacin baki. Ban san ba ya aka yi, ba wanda ya kula a lokacin da aka kaddamar da ita. To amma ina ga yanzu wuri bai kure ba, ya kamata dukkan masu fafutuka su tashi a yake ta, domin idan aka ci gaba da amfani da wannan doka to kan ba wanda ba zai bakunci gidan yari ba.
Sino chacun est candidat à la prison.
Kafin jin mataki na gaba da alkali zai dauka a game da makomar Samira Sabu, wannan ƴar jarida da ta yi fice wajen caccakar gwamnatin jamhuriya ta bakwai ta sake komawa kurkuku a yayin da ake ci gaba da muhawara a tsakanin masu goyon bayan manufofinta da waɗanda ke kare matsayin ɗan shugaban ƙasa Mamman Sani Isu Muhammadu. Lamarin da ake ganin ya ƙara farfaɗo da dambarwa akan kuɗaɗen da ake zargin an handame a ma'aikatar tsaro.
Ba
shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka na jamhuriyar Niger wato Sule Mummuni Barma ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
yanda kashe-kashen yi yawa a rana daya ce an kashe mutum 80 a guri daya an kashe mutum 90 a guri daya an kashe soja 20 a guri daya an kashe mutum 40 a gari guda an kone gari kar to dole hankalin duk dan kasa mai kishin kasa ya tashi sojojinmu da duk jami'an tsaron mu an riga an kai su kusan makura suna yaki inda ma ba su kamata ba ka sa soja an sa su saboda rashin tsaro
jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shirin na yau ya yi babban kamu da kuma ɗaya daga cikin masu tattaunawa a cikin wannan shirin a wannan muhawarar ta yau da za a yi shine Nasura Ashur Shalif sanannen kusar kungiyoyin matasan nan na arewacin Najeriya wanda kamar da na tabbata da yawan ku sun san cewa an cafke shi kwanan baya bayan da aka ce shi yayi wato ya taka wata rawa a cikin zanga-zanga da aka yi aka tsana uban shi kuma muna tare da Barista Aliyu Abdullahi ɗaya daga cikin hadiman shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda yake musu hidima dangane da wayar da kan jama'a ba tare da bata lokaci bari in gabatar da shirin nan ko kuma ya hannunta shi ka cokan ga hannun wakilin mu na Abuja Hassan Maina kaina domin ya dauke shi daga nan Hassan Basmalla
Alhaji Ashur Sharif a cikin minti biyu duba da matsalar tsaro a yankin arewacin Najeriya gamayyar kungiyoyin ku na arewacin Najeriya kun kira tar manema labarai anan Abuja kasa da awa 44 kuma kuka fitar da shirin jerin zanga-zanga na lumana a wasu daga cikin jihohin arewa farawa da Katsina bayan da kuka aiwatar da wannan zanga-zanga ta lumana a jihar Katsina rahotanni sun nuna cewa jami'an tsaro sun kama ka yanzu kuma ga ka ofisin mu a cikin minti biyu me ya faru
to bayan mun gama zanga-zanga nan cikin lumana wacce har shi commissioner ɗan sanda ya tabbatar da jawabansa cewa wannan zanga-zanga an yi ta cikin lumana sai shi commissioner ɗan sanda sai yake cewa da ni wato babban spaitan ɗan sandan Najeriya ya ce da Allah yana so ya gani sai na ce to ba damuwa daga nan na baro Katsina sai na to Abuja sai haɗo ni da rike ɗan sanda ya ce na ganin saboda yadda garuruwan hanyoyin namu suke garan tafi da jami'an tsaro su ba ni shikenan muka zo da muka zo sai aka kani nan ko sai ga headquarters shine sai suka ce suna tuhuma ta da abu biyu wato yin zanga-zanga ba tare da na an ba ni izini in yi ba na biyun su suka ce suna tuhuma ta da mai da martani mai kaushi ga mai magana da yawun shugaban kasa Femi Adesina sakamakon kalaman da ya akan Professor Ango Abdullahi da mai masa da martani wannan shine abin da ya faru suka ce suna san ba sanani ko na bada bahasi na daban-daban
Barista Ali Abdullahi yanzu muna cikin tsarin demokradiya ne kuma ka ji abin da shi Nasura Ashir Sharif ya yi bayani yanzu nan dangane da abin da ya faru a Katsina kai lawyer ne kuma jami'in gwamnati menene laifi a cikin abin da suka yi
to barkanmu dai da warhaka Malam Hassan da kuma Malam Nasura da kuma masu sauraron mu ka san mafi yawancin lokaci in ka ji ta mangare guda mu a koyar namu wato horarwar mu ta lauyoyi ba mu tashi mu yanki cewa wannan daga jin bangare daya mun gamsu da bayanin ka ko kai ne kake da gaskiya ba tare da mun ji dai bangaren ba kaman yanzu a ce da a ce akwai bangaren police wanda suka gayyace shi sai mu ji in yadda ya fada haka abin da yake sannan ne zamu bada namu ba a sun ko namu ra'ayin abin da muke tunanin waye yake da gaskiya ko kuwa waye ne bai da gaskiya so amma yanzu haka ba zan iya kasancewa ba a hukumar ɗan sanda sun yi rashin gaskiya ko sun danna haƙƙin shi
ana ganin kamar ai gwamnatin Najeriya ne mata sun kama shi gwamnatin ku kenan
to kaji amma ya shi da kai ya ga maka yace inspector general na ɗan sanda yasa ga yace shi ko baka ba gwamnati na da fadi gwamnati da girma wala san ko majalisar dokoki gwamnati ce kotu da kotun koli zuwa kasa gwamnati ce
na sura ashuru sharif ku takamaimai idan muka duba wannan zanga zanga ta ku menene abin da yake cinkutuwa koyani har kuke wannan zanga zanga din
to abin da ya dame mu shine duk mutumin da yake kasan nan ya san dalilin da yasa aka kawo gwamnatin ta APC gargashin jagorancin Muhammadu Buhari shine a wancan lokaci akwai tabarbarewar tsaro musamman a kudu maso gabashin arewa maso gabashin Najeriya wato Barno Maiduguri Adamawa da kuma su bangarori a Northwest dai wanda bi abin bai kai kamar can ba saboda haka mutane hankalin su kab ya tafi akan cewa suna saran Buhari ya zo shugaban kasa ya kawo musu karshen tsaro ya kawo musu karshen harkokin tabarbarewar tsaro sai gashi daga Boko Haram din sai gashi an samu karin wasu rassa guda uku na wasu laifuffukan wanda suka zo suka tada kuma hankalin mutane maganar kamarin wato masu fashin shanu masu kwace shanu da dubbun mutane sannan sai ga kuma yan ta'adda wannan yan bindiga dadi wanda suke shigowa girkauyuka garuruwa su kashe mutane su kore garuruwan su ma kamar rasa me suke so me suke nema sannan kuma sai ga waɗannan masu kidnapping aka dinga daukar mutane ta ko ina ba wata hanya da zaka buka ce hana kana da nutsuwa saboda kasa mutane suke kan nan abun nan ya yana gaba yake to abin da ya harzuka mutane daga kwana 40 baya zuwa yanzu yanda kashe kashen yi yawa a rana daya ce an kashe mutum 80 a guri daya an kashe mutum 90 a guri daya an kashe soja 20 a guri daya an kashe mutum 40 a gari guda an kone gari kan to dole hankalin duk dan kasa mai kishin kasa ya tashi kamar yadda mun san su kansu gwamnatocin hankalin su ne ya tashi to amma sai muka kasa gano me ita gwamnatin take so da kullun abun ya faru ko dai su ce Allah wadai san Allah wadai da wannan abun ko da sai koma waye suka wannan sai an hure sai an ka binciko su an gamo su ko kuma a ce shugaban kasa ya shigo wani meeting na musamman da jami'an tsaro shekara biyar kullun a ce an shiga meeting din hayyo bai kare ba kuma bai kawo wani maslaha ba
Barista Aliyu Abdullahi na sura Ashiru Sharif ya yi tambaya cikin bayanin da yi yace suna son su san me gwamnati take yi domin shawo kan wannan matsalar tsaro da ya dabbe arewacin Najeriya me ake akai
to Allah ina fata za ka labari lokaci kadan saboda wato abin in ka bincika dole mu koma baya aka ce waye I don't fear za ka duba ka ga wani irin ya yanayin kasar aka samu kasar a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya hau mulki a shekarar 2015 ni dan arewa maso gabashin kasar nan ne kuma na san mutane da yawa da suke daga arewa maso gabashin kasar nan musu irin fama da muka yi da rashin tsaro a Borno Adamawa kamar yadda ya fada amma abin da bai fada ba irin yadda rashin tsaron yayi waita a wannan lokacin kafin shugaba Buhari ya zo ya magance kusan kashi 80 a cikin kashi 100 irin rashin tsaron da ya addabi a bangaren arewacin arewa maso gabar akwai lokacin da Boko Haram sai da suka sa tutar su a local government guda 17 a kasar nan a yau haka babu wani
territory. To babu wani territory na Nigeria, wani bangare na Nigeria da Boko Haram suka kame. Mun san a lokacin nan da ba a iya zuwa, ba mu iya zuwa garinmu. Mun san cewa Boko Haram da ta fara bomb misti da ta tabo har arewa maso yamma, Kano, Kaduna, har nan Abuja, an yi bombing in Yanya so biyu. Tashan Yanya an yi bombing madalla, an yi bombing ofishin Majalisar Dinkin Duniya a nan Abuja. Ya rage zuwa kadan ne da zaka ji Boko Haram sun fara zuwa kasashen kudu da sauran su, da kuma ka Ankara sun mamaye kasar, da ma ba ma Najeriya da an ci gaba da dogon natin Jonathan. Ina ga maka da gaba ɗayan mu da refugees a kasar nan, mun ga mu hango abun, an riga an hango ko su kasashen America da sauran su da nahiyar Turawa sun hango, sun san me zai faru. Saboda haka idan aka ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba ta yi kokari ba akan yaki da rashin tsaro, ba a yi wa shugaba Muhammadu Buhari adalci ba da kuma gwamnatin shi, yasa nace ya kamata ana tafe ana waiwaye ana kuma tuna baya. Na ɗaya kenan. Na biyu, sabbin rashin tsaro ko salon rashin tsaro da muka da suka fito daga bayan nan, ko ta jinjina wa mutane sai kuma a yi meeting, shikenan yana ganin kaman shikenan. Amma wannan ba gaskiya bane. Gaskiyar lamarin shine sojojinmu da duk jami'an tsaronmu an riga an kai su kusan makura, suna yaki inda ma ba su kamata ba a sa soja, an sa su saboda me? Saboda rashin tsaro. Amma ina so kuma shi na tura ya san wani abu da sauran jama'an Najeriya. Tsaro, aikin tsaro, magance tsaro ko rashin tsaro ba aikin gwamnati kadai bane, duk da ita gwamnati primary objective ɗinta ne an zabe ta don ta yi haka ne ka kare mutane, amma abu ne da ya shafi kowa, da ni da kai da kowa. Saboda masu kawo mana barazana akan harkar da ya shafi lafiyarmu da tsaronmu, daga ina suke fitowa? Ai ba aljanu bane, mutane ne a cikin mu suke, mun san su, mun san kuma daga ina suke. Yan uwan mu ne, ƴaƴan mu ne, jikokin mu ne, neighbors mu ne, makwabtan mu ne. Saboda haka me yasa mutane ba su ba wa jami'an tsaro haɗin kan da za a ga an magance waɗannan salon sabbin salon rashin tsaro da ya addabi arewacin ƙasar nan?
Shi kuma malamai, barkanmu da kokari. To anan zamu tsaya a yanzu, sai Allah ya kai mu shiri na gaba, lokacin da zamu dawo mu ci gaba da tattaunawa, inda kuma ɗaya daga cikin hukumance wasu daga cikin abubuwan da zamu kuji an tabo a wannan shiri din shine zargin da su suke cewa duk wato korafin da ake ji, musamman kuma da maganganun da ƙungiyoyin sojoji suka yi na cewa suna samun nasara kan ƴan ta'adda akan takarda ne kawai. Sannan kuma akwai zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin su kansu ƙungiyoyin tsaron na Najeriya, musamman yadda ake jin wato wasu sojoji suna ƙorafi kan kayan aiki da sauransu. To muna fata za ku kasance tare da mu a shirin mu na gaba, yanzu a madadin su baƙin namu wato shi Nasura Ashiru Sharif da kuma Barista Aliyu Abdullahi, musamman da kuma shi wakilin namu Hassan Maina Kanani ne Aliyu Mustafa Sokoto a nan Washington DC, sai mun dawo muku a mako mai zuwa. Huta lafiya.
madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salma Abo da hada shiri da bada umarni Alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.